جزاك الله خير على رمى محمد عثمان الله ساك على خيري ɗan uwa musulmi mai wa'azinmu na uku shine a Sheikh al-Imam Dr. Abubakar Raji Muhammad akarmakan Allah bismillah
a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa wa salamun ala ibadihi allazi wasafa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ɗan uwa muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya hada mu a wannan unguwa mai albarka domin yin wa'azi da nasiha akan samuwa da tadalilin daurin aure wanda za a yi gobe. Allah ya sanya mu wannan haduwa ta mu albarka da alkhairi. Dan nasiha da zan yi a wannan ɗan mintuna da guda 20 wanda Imam Malam Kabiru ya ishara akan haka shine za ta kasance insha Allah akan wannan ayoyin da alarma ya karanta mana. Allah maɗauki sarki na bayani akan alqur'ani yake cewa wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Alqur'ani Allah maɗauki sarki yace mun sauko shi ne da gaskiya, sai aka gabatar da gaskiya kafin magana akan sauko shi. أي أنزلناه بالحق تقديم ما حقه التأخير في الحق. يعني القرآن الله يسبقه شنية دقاتكيا كما دنقاتكيا ده من يسبقه ده شاء الله ما أقول كذلك. توكينا دواني تفركي دو تهنيا تشريا دو تهنيا بكيك إزواء غتيا ناتاردا القرآن. قل جاء الحق وذهق الباطل إن الباطل كان ذهوقا. Allah maɗauki sarki yake cewa ka ce ma al'umma ha gaskiya ta zo shine wannan alqur'ani. To alqur'ani gaskiya ne, tafarki ne mai kai ka zuwa ga Allah. Shi yasa wajibin da ke kan musulmi a lokacin da ake karatun alqur'ani shine ya saurara, ya bada muhimmanci, ya darashta. Wannan abin da ake karantawa ba maganar mutane bace ba, maganar Allah ne. Ubangiji Allah maɗaukin sarki wanda ya halarci bayi ga baki da Allah maɗaukin sarki ya bayyana idan ana karatun alqur'ani ku saurara. Wa idza quri alqur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wannan aya tana magana ne akan karatun alqur'ani tilawa. Malamai suke cewa to ya mahi girman daraja shine lokacin da ake bayyana ma ma'anar alqur'ani, domin ana bayyana ma maqasid alqur'ani, kuma ya yi jawo kwakwalwa kai zuwa ga tadabbur. To lokacin da ake karatun alqur'ani tilawa shine ake yi, ko bayanin ma'anar shi ne ake yi, wajibin da ke kanka kai musulmi, mumuni, dan musulmi, shine ka saurara, ka maido hankalinka, domin a alqur'ani babu abin da zaka ji sai shiriya, sai ambaton alkhairi, sai kira zuwa ga wasu mummunan halaye ka bar su, sai kira zuwa ga wasu ayyuka nagar na kwarai ka yi su. Allah maɗaukin sarki yake cewa ta aya inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwa wa yubashshiru almu'minina alladhina amanu salihati anna lahum ajran kabira. Allah maɗaukin sarki yace lalle wannan alqur'ani yana shiryawa zuwa ga tafarkin da yafi meƙewa, da yafi kai ka zuwa ga Allah maɗaukin sarki, kuma yana wa mumunai bishara da cewa suna da lada mai girman gaske. Mafhumul mukhalafa dan banza wanda bai yi aiki nagar na kwarai, alqur'ani na gargaɗe shi akan cewa ya shirya azaba ran tashar kiyama. Shi yasa alqur'ani bishara ce yake yi, da kuma me yake sa inza bishara ga wanda ya aiki nagar na kwarai, inzari ga wanda yake aiki mumuna. To alqur'ani shari'a ce a wani guri. Allah maɗaukin sarki ya ce hudan lil muttaqin, shari'a ce ga masu jin tsoron Allah. A lokacin da kaga alqur'ani ana karatun shi, ana wa'azi, ana nasiha, hankalinka ba akan shi ba, to kaji tsoron Allah, ka san da cewa wannan yana nufin cewa kai fa baka cikin masu jin tsoron Allah. Yana nuna cewa ba ka ji cikin masu jin tsoron Allah, wannan kuma abu ne khatir jiddan, ya kasance abin da yake shirya ne kai kuma ba akan shi ba kake. Allah ya taimaka. Allah maɗaukakin sarki yace wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira. Allah maɗaukakin sarki yace ba mu turo ka ba sai me mubashiran me bishara me albishir ga wanda ya aiki nagar na kwarai wa nadhira kuma me gargadi. A wani hadisi annabin rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba. Dukkanin al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda yake amata sai wanda yace banna su. Sai sahabbai suka ce wane ne mai hankalin da zai ce baya son shiga aljanna? Sai manzo Allah ya ce ga amsa, man ata'ani dakhala aljanna, wanda ya mun biyayya ya shiga aljanna, dan aljanna. Wa man asani, wanda ya saba mini dakhala an-nar, ya shiga wuta, dan wuta. Kenan kaga manzon Allah, Allah ya turo shi ba dan kowa ba, dan ya dinga bishara. Ga hanyar da zaka samu bishara Allah, bisharar manzon Allah, imma manzon Allah biyayya. Ga hanyar da zaka samu kuma inzari, gargadi, safama Allah ko ka saba manzon Allah, to ana maka gargadin wuta da matsaloli da azaba tintanin duniya. A wani guri Allah maɗaukakin sarki yake cewa aukan wannan annabin da Allah ya turo mu alqur'ani, falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Wa inda ke saba ma umarnin manzon Allah, wanda ba sa risna ma umarnin manzon Allah, su yi biyayya ga umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da abin da ya zo da shi na dokoki na shari'a ta wannan alqur'ani da sunnar shi, to su ji tsoron kada fitina ta same su a nan duniya ko kuma azaba mai radadi. Fitina shine mutum ya mutu yana kafiri, fitina shine mutum ya zamto mushriki, fitina shine mutum ya zamto kullun sharri yake laftawa kanshi, fitina shine mutum ya zamto Allah ya done mishi hanyar tuba. Subhanallah, yau ba karamin musiba bace ba ce yau kai bawa kawai gari Allah maɗaukakin sarki ya done ma hanyar tuba. Da dama da akwai mutanen da Allah ya done musu hanyar tuba. Babban abin da ke sa mutum Allah ya done mishi hanyar tuba, alamun mutumin da hanyar tuba ta done a gaban shi, shine mutumin da zai dinga dukufewa, bayya sauraron gaskiya, ba shi sauraron nasiha. In aka mishi nasiha aka gargaɗe shi, he, ci gaba da yin abin da yake kai. Wannan alama ce daga cikin alamun mutumin nan da akwai rishin alkhairi a tare da shi, da akwai alamun cewa Allah ya toshe mishi hanyar tuba. Allah ke yi, shi yasa kowa ya yi kokari ya kiyaye. A lokacin da ka ga wata ɓanna da kake, ka yi kokarin tuba, ka yi kokarin bari, ka yi kokarin ƙara ayyuka na alkhairi, ka yi kokarin rage ayyuka mummuna. Allah maɗaukakin sarki yake cewa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthi wa nazzalnahu tanzila. Allah ba yake bada bayani akan yanda aka sauko da alqur'ani. Allah yace mun rarraba shi wajen saukowa, litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthi. Kaga alqur'ani an saukko da shi arrabi, inda Allah ya ga dama zai iya saukko da alqur'ani ka ce kam kai tsaye manzo Allah ya waye gari ya ga ya rike dukkanin abin da ke cikin alqur'ani da sahabban shi. To amma Allah zai ya koya mana wata sunna ta rayuwa, sai ya sabko da alqur'ani bitadarrush, ya sabko da alqur'ani yanki 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 a shekara 23. Shi yasa malamai suke cewa wannan kamar koyawa ce ake yi, malamai ma masu da'awa haka kadan kadan, yau a tabo wannan maudu'in, gobe a tabo wannan maudu'in, kadan kadan ilimi ma a haka yake taruwa kadan kadan. Sannan kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa nazzalnahu tanzila. Sai Allah maɗaukakin sarki ya ce a aya ta gaba, qul aminu bihi aw la tu'minu. Ya kai manzon Allah ka ce ma wa'innan mutanen ku yi imani da alqur'ani ko kaka yi imani da alqur'ani, zai ce ne ba ku ƙara Allah da komai. To ya kai wanda kake sauraron maganar Allah, ya kai wanda sauti yake kai maka wannan maganar Allah ce alqur'ani ne. Dukkanin malamai wanda ake i'timadi da maganar su, dukkanin malaman da suka yi rubutu akan alqur'ani wanda aka yarda da maganar, suna cewa alqur'an kalamullah, alqur'ani maganar Allah ce, ba maganar wani bace ba, maganar Allah ce. Allah maɗaukakin sarki ya yi, darajta maganar Allah shine alama ce ta imani. To kai imani da wannan alqur'ani ko kake imani da wannan alqur'ani baka ƙara Allah da komai. Kai imani da wannan alqur'anin ka saurare shi ka girmama shi ka darajta shi baka ƙara Allah da komai baka rage Allah da komai. Diddine ne a gaskiya ta riga ta bayyana fa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur. Wanda ya ga dama yayi imani saboda nasiha da aka yi mishi, wanda ya ga dama kuma ya kafirce ma Allah yayi banza mahma ya kun shine menene Allah maɗaukakin sarki ya tana da inna atadna lil kafirina nar. Allah ya tana da mukafirai wuta. Wa'inda suke kafirce ma maganar Allah, wa'inda ba su ba wa alqur'ani darajar shi, Allah ce maka qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladina utul ilma lallai tabbas wa'inda aka ba ma ilimi sune wa'inda ka sun zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa'inda aka turo musu da at-taura da injila wa'inda suke da imani suke da insafi. Malamai suke cewa kai wannan ayan ma lafazin ta amma duk wanda yake da ilimi na alqur'ani idza yutla alaihim in an karanta musu wannan alqur'ani yakhruna lil azqani sujjada suna faduwa su yi sujjada don girman maganar Allah. A wata aya Allah maɗaukakin sarki ya bayyana sifa ta mumulai lokacin da aka karanta musu alqur'ani wajilat qulubuhum zukatansu za su karkata su dinga shiga cikin tsoro da firgici ba dan komai ba dan girmama maganar Allah. To a lokacin da kaga wani in an karanta mishi aya Allah an karanta mishi maganar Allah ko maganar manzo Allah surutu zai dinga yi wace wace zai dinga yi ai ka gwada akwai matsala.
Kidan zalatuhum imanan
wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zalatuhum imanan wa ala rabbihim tawakkalu. Kuma sifa daga cikin sifa ne ta mumai in an karanta musu ayoyin Allah madaukakin sarki zadatum imanan imani suke karawa, aya tana kara musu imani saboda suna imani da ita kuma suna kokarin niyya za su aikata abin da ta umarce su. Shi yasa sauraron karatun alqur'ani kadai hasana ce, koda baka karanta ba da bakinka ka saurare shi hasana ce. Wannan hasana da ta karu imanin ka ne ya karu saboda dama aqida ta ahlus sunna al iman yazidu wa yanqus yazidu bi ta'a wa yanqus bil ma'siya. Imani na karuwa da ayyuka nagari da kwarai da kake yi yana raguwa da ayyuka mummuna. To kan kaga sauraron karatun alqur'ani bashi daraja bashi muhimmanci yana kara ma mutum imani. Wa'inda suke da ilimi wa'inda suke da karatu mumunai nagari na kwarai in an karanta musu ayoyin alqur'ani suna faduwa su yi sujjada. Shi yasa aka umarci ma mai karatun alqur'ani in ya zo wannan gurin ya yi sujjada don ya yi koyi don ya shiga cikin ma'abuta ilimin wannan. Wa yaqulu subhana rabbina in kana wa'du rabbina maf'ula. Zaka ji suna cewa sarkin Allah ya tabbata, sarki ya tabbata ga Allah maɗaukakin sarki lallai tabbas alƙawalin Allah la maf'ula ya kasance abin aiwatarwa ne abin tabbatarwa ne. To alƙiyama labarin da ake bada na alƙiyama da wannan albisharar da ake ga wanda ya aiki nagari na kwarai wallahi tabbas ya zo. Ta kuma a narkon azaba da ake wadi ga mutumin da yake mummunan ayyuka wallahi tabbas ya zo babu makawa la mahala. Dan haka ya rage ga dukkanin mutumin da sauti na alqur'ani sunnan manzon Allah karatu ilimi wallahi yayi ladabi. Magabata sun kasance suna ladabi a lokacin da ake karatun alqur'ani game da in hadisan manzon Allah ya alqur'ani ya mana bayani ya ayyuha alladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi kada ku daga sautin ku sama da sautin manzon Allah. Malamai suke cewa sautin manzon Allah sahabbai idan manzon Allah yana magana ba su daga sautin su. to kai kuma hadisan manzon Allah maganar manzon Allah da aka rawaito ka dinga darashta ta kamar yadda sahabbai suka darashi shi yasa malamai suke cewa inda suke zuwa gurin karatun hadisan manzon Allah yanda ka san sahabban shi kullun suna rayuwa tare da annabin rahma annabi Muhammad a ce ya je kaza ya aikata kaza ya ga an yi kaza ya tabbata kullun suna yi mishi salati suna girmama shi suna lalabtuwa da ladabin da sahabbai suke a lokacin da manzo Allah yake ba su karatu to ba karamin alkhairi bane ba ya zanto mutum yana girmama maganar Allah na girmama maganar manzo Allah zalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa alqulub tabbas wanda ya girmama alamomi na addinin Allah tabbas wanda ya girmama alamomi na ibada mafi girman sha'air kai hanyar samun sha'air na addini masu ne maganar Allah alqur'ani da hadisan manzo Allah duk wata sha'ira duk wani alama duk wani tushe duk wani babban abu na addinin musulunci ka san shi ne ta hanyar maganar Allah da maganar manzo Allah shi yasa babban sha'ira babban alama ta musulunci alqur'anin nan da sunnah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka girmama su alama ce na tsoron Allah girmama su da darajta su alama ce ta tsoron Allah Allah ya taimaka Allah ta alkhairu abinda muka fadi dai ne Allah ta yi mizan na hasatu ba abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.